السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي قوم شابكوي قوات رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة تليه أولوك أربعين دعيا من أبودياك الله سبحانه وتعالى وانده أجر من رايوا حرزوا وانا اللوكة شكرا رحمة سبحانه وتعالى muku zama cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya musu baiwa da azumtar wannan wata na Ramadan cikin lafiya da kwanciyar hankali sannan ya mana baiwa da samun damar zama domin karatun Al-Qur'ani ko kuma dubi cikin ayoyin Al-Qur'ani a cikin waɗannan damammaki na majalis da ake zama muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa ya sa aikin mai zama karɓaɓɓe a gurin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗa da abubuwan da muke aikatawa. Abin da muke faɗa na kuskure ko abin da yake ba daidai ba, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gyarawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu, ya yafe mana zunubanmu. Allah ta mu gama da duniya lafiya. Iyayenmu kuma Allah ya gafarta musu, Allah ya yafe musu zunubansu, ya fassaha musu cikin kaburburansu wanda suke raye. Iyayenmu Allah ya kara musu ƙarfin gwiwa, ya musu kariya, ya kara musu lafiya, ya kare mu da su daga duk wani sharri da fitintinu da zuriyarmu da iyalanmu. A wannan zama muna tunanin mu duba wasu ayoyi a cikin suratu Zumar. Gani yadda shi wannan Ramadan ya zo na wannan shekara ba karatu ake tiryan-tiryan kamar yadda aka saba a karatu a baya, mu ci gaba da wannan karatu har in ma shekara ta zo inda muka tsaya mu wulga da karatu ci gaba, saboda kasancewan yawancin waɗanda suke halartar majalisin muna halarta mu zauna tare a yi nazari. Wanda ya sanya a ganin yanayin da ake ciki, idan har muka ci gaba da wancan karatun, to da yawa zai zama ba a zauna tare da su an yi nazari tare da su ba, saboda ya zamanto muka aje ɗora karatu a kan inda muka tsaya kafin azumi. Muke kawai zaɓen wasu gurare wanda Allah ya kaddara za mu duba su, duk da cewa shi Al-Qur'ani ta ko ta ina ya dace kuma ya cancanta ka ce an yi amfani da shi wajen karantawa don tunatar da mutane. To amma sai dai yanayi da kuma harkar rayuwa da ake ciki, wani kai za ka iya ganin kamar wata aya ko wasu jerin ayoyi waɗanda suke da munasaba sosai da harkar rayuwa da ake ciki, ko kuma wani abu da ake so mu bayin Allah mu faɗaka mu karkata mu koma hankalinmu ya dawo zuwa ga gurin, wani sa'i sai an yi tunatarwa, sai ka kamar an manta ko an shagala. Ba tare da samun tunatarwa ba, sai ka ga abin gaba ɗaya mutane sun yi kamar an yi watsi da abin, tare da kuma cewa ba wai an yi watsi ne bisa ganganci ba, amma dai shaitan yakan yi tasiri ya mantar da mutane abubuwa da yawa, ko ya shagaltar da su da wasu abubuwa da za su shagaltar da su, su manta abubuwa da yawa na bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ko alqur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka da ayoyin domin a amfani da su ki sheka muke duba ayoyi hakan nan mu kuma yi nazarin su haka a takeice mu kuma duba wasu abubuwa na rayuwar mu a yau domin mu alakanta mu kuma lura mu ga cewa ya cancanta mu karkato mu dawo zuwa ga karantarwar alqur'ani don mu samu tsira duniya da kuma tsira a lahira Allah ya sa mu dace lura da haka sai muka ga waɗannan ayoyi na suratul zumar sun dace sosai kuma sun kamata a ce a wannan yanayi da ake ciki an kalle su domin yanayi ne na bukatan komawa ga Allah subhanahu wata'ala idan ka lura duk harkar rayuwar kai ba ma wai don a yanzu muna cikin kowace annoba ko makamantan haka ba a cikin waɗannan shekarun a kuma wannan zamani in mu ce samu kansa a raye kuma da dukkan muka samu kanmu a raye to muna da bukatan duba irin waɗannan ayoyi saboda yawanci muna cikin abunan cikurkuɗen wato sabon Allah da rashin la'akari da ayoyin Allah subhanahu wata'ala da rashin kula da abun da ya kamata a kula da su to wannan ya sanya muke ganin cewa ya kamata a ce mun bi ayoyi a hankali domin wata ira Allah subhanahu wa ta'ala zai mana rahama hankalinmu ya dawo jikinmu mu koma muna masu jin Allah subhanahu wa ta'ala so da kafa Allah ya samu dace ganin halin da muke ciki a rayuwa a iya waɗannan shekarun gaba ɗaya ba wai a yanzu kawai ba a iya waɗannan shekaru na yanzu na cikin kinu zamanul fitan yanzu muna cikin wani zamani ne na cikin kinu idan wannan fitina ta ƙare sai wata kuma ta fito idan wata ta ƙare sai wata ta fito da haka ne har duniya za ta ƙare wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bayyana za a yi haka Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fitanan fa'il laylil muzlim za a yi fitintinu za ku ga fitintinu a ƙarshen rayuwar duniya fitintinu za su zo masu rikitarwa fa'il laylil muzlim kamar yankin dare mai duhu yankin dare mai duhu shine idan dare ya zo duhu ya shigo to fa ina fitila ka rike ba ba za ka ga hanya ba za ka iya shiga ko ka taka ruwa ka ji kafin tsaman cikin ruwa ko ka kashe hanya ka shiga cikin ciyawa ko wani abu shine kanan fa'il laylil muzlim haka in ka aje wani abu in kana so ka dauka ba za ka dauka ba sai in ka haska da haske saboda cikinsu za zo kamar duhun dare ne kaga cikin duhun dare in ba haske ba za ka gamu da kake so ka dauka ba to shi yasa Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta zamanul fitan wato zamanin fitintinu karshen zamani dare yankin dare ne duhu sai da wato fitintinu za su zo da yawa har ka rasa me ma za ka ce ne shi yasa na tsaye ake so ya zauna na zaune ya kwanta kar mutum ya shiga cikin fitintinu mashiƙai yana da ikon ƙaurace musu har mutum ya shiga cikin fitintinu in ya shiga da ya yi taka tsantsan kar ya bar asali mana kar mutum kullum a zamanin fitan sai ya je rabu da asalinsa asalin kuma shine alkitabu wa sunna alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin fitan zamani ne na wato na a yi shiru in ba bukata ta zama dole ba in bukata ta zama dole ya zama kana da kodan za su yi magana to ka tabbata kana cikin hatsari za ka iya faɗan magana da yawa ƙarshen ta kuma a samu akwai kuskure ka yi kuskure in ka yi sa'a sai Allah ya baka ikon tuba sai ka yi istighfari ka koma ga Allah za ka iya faɗin maganganu waɗanda za su zama to dai alhamdulillahi alhamdulillah minna an yi sa'a to duk abin da za a yi in dai bisa gidanci ba bisa kuskure ba to kar ka yi wata magana da za ta zama dalili na halakar da jama'a kar ka yi wata magana wadda za ta zama to dalili na cin mutunci duk magana da za ka yi zama to magana ce kawai bisa fahimta ta alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam in ka yi kuskure kuma to kai bijan koma ga Allah subhanahu wataala musamman in an fada kike ko kai haka to shi ka koma ga Allah subhanahu wataala bi istighfari innal ladina tuqaw idha massahum qa'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idahum mubsirun wa duloga da shedan ya ja mutun to idan Allah subhanahu wataala ya bashi baiwa ya fada to sai koma ga Allah subhanahu wataala to lura da wannan ne a kullum muna buƙatar tuba muna da buƙatar komawa ga Allah tauba wal inaba shi tuba ga Allah subhanahu wataala kuma inaba wato tarkata dawo zuwa ga Allah subhanahu wataala ma'anar tuba shi ma komawa ga Allah subhanahu wataala al inaba dawowa ga Allah subhanahu wataala ka tsaro hankalinka da jikinka da duk al'amuranka same da su ka dawo ga Allah subhanahu wataala to duk lokacin da yanayi ya kai yanayi Allah ya ce masu bayin Allah bayinsa suka zamanto sun tuba sun karkato gaba ɗaya sun taro hankalinsu sun koma ga Allah to sun yi dace amma nan da aka ce bala'i ya kai bala'i amma har yanzu mutane ba su tattaro sun koma ga Allah ba to damuwa tana za ta taɓa zuwa to shi yasa ya kamata mu zamanto mun tunatar da kanmu abubuwa na bayanan Allah subhanahu wataala wasu ayoyin zaka ji a yanzu ake karantawa kai kake ba su jima da saukowa ba amma sun fi shekara dubu suna suka sauko sunan zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye ayoyin alqur'ani kuma haka suke ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ran da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu lokacin da Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ya zo ya duba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya fito yake ce musu man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun la yamut wanda dama muhammad yake bauta wa sallallahu alaihi wasallam to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu wanda kuma allah yake bauta to allah raye ne baya mutuwa sai ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu shakir sai sahabbai suka ce bai gushe yana fara karanta wannan ayan ba wallahi sai da suka ji kamar ranan aka fada da ayan kuma har sun manta da ita ta karkace musu rudani ciki na rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce amma Abu Bakar radiyallahu anhu ya karanta ta sai gurin ya nuke kowa sai karanta ayar yake kuma muhammadin illa rasulun qad qalad min qablihi rusul afa in ma ta'qutilan qalabtu ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakir kowa sai mai wata ayar yake suka ce kai ka ce yanzu ne ayar ta sako kamar babu ita alqur'ani tunda wanda suka hadisi kuma sun manta wanda suke to balle wannan fa sahabbai ne a ranan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu amma sahabbai ga da suka samu kansu radiyallahu anhu saboda bala'in rudanin da suke ciki na rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk wata bala'i a duniya ba a taɓa yin bala'in da yake wannan ba a ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba a yi bala'i a duniya da yake wannan ba ba a yi tashin hankali ga mu'minai irin wannan tashin hankalin ba sai sanin sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wani ɗayan ku a ma'anar hadisin sa yace ba ku duk wani ɗayan ku da kuka jarrabe shi aka same shi da wata musiba ko min girmar musiba to ya cina musibar da mutuwa ta sai mutum ya auna a shin wane nasa ne Allah subhanahu wataala ya karɓi rayuwarsa ba a ko da mahaifiya ko mahaifi ne Allah ya karɓi rayuwarsa idan mutum ya sha wahala wajen shiga ɗawainiya da damuwa amma idan ya cina in ya cina rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma yayi tauri sai ji sanyi saboda ne ga kiyayyen halitta wanda gaba ɗaya ma shi aiko shi ma rahama sai ga kowa da kowa to ai shi ma an wayi gari a kuran da ya rasu a kuran da baya nan ya rasu ba ka san mahaifinka ko mahaifiyarka Allah subhanahu wataala ya karɓi rayuwarsu kowanka ko kaninka ko kakanka ko ɗan uwanka ko amininka a shike na idan ka tino rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk kana cikin juyayi da kawainiya na rashin mahaifi ko mahaifiya ko wa ko kani ko wani dangi ko wani amini tunda mutum yana cikin wannan juyayi yana cikin wannan damuwar, yana cikin tashin hankalin, amma in ya tuno rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to zai ji ya samu dan sauki hakan nan, domin ciyayyen halitta ma ya rasu, kuma an yi lokacin da ya rasu ne. Kaga sahabbai radiyallahu anhum da suke cikin halin suna ganinsa shine wanda in ana tafiya sai ya daga kafa su daga, sai ya ajiye su ajiye, in yace ayi ake yi, in yace a bari bari ake, sai yayi ake yi, shi ake koyi da shi, shi Allah ya zaba ya yadda da shi, ya amince da shi, ya aiko shi, shi Allah ya saukarwa alqur'ani, shi kuma ke bayyana wa mutane, shi duk wani hanya, duk wata hanya ta samun kira, shi Allah ya bayyana wa, shi kuma ya bayyana wa mutane, shi ne dan sakon Allah, shi ne dan sako tsakanin Allah subhanahu wataala da mutane, shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabbai suna cikin wannan yanayin, kowa a cikin su ya haƙura, ya yadda zai iya ba da ransa da dukiyarsa da duniya gaba ɗaya da duk abin da ya mallaka zai iya ba da su saboda ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana cikin wannan yanayi da sonsa da ƙaunarsa da girmama shi da suke, amma sai Allah ya ɗauransa, kaga ba abin da ya kawo na tashin hankali. To amma sai wannan ya sanya suka ruɗe, har ayan da suke cikin alƙur'ani sun manta da ita, suka ce sai da Abubakar radiyallahu anhu ya karanta ta, da ya zo ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kalle shi ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah, na fanshe ka da mahaifiyata da babana gaba ɗaya zan iya ba da su a madadinka. Ya ce ya fito waje ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, za ka gaya musu man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم في تسكرين أمي ميتون آية كما لا ننتفقوا ظنن شيء نولا من السوى هو المتان ديال ينسو كما أزام ينسو ذات إسام جاقبا وذات إيرود الجسو حروان جيتان جسدا يمن تبكيا وان جسد جيتان يمن تبكيا wanda ke ganin alkhairi ya manta alkhairi, mai aikata alkhairi inda ya saba ya manta ya kasa, mai yin abun da ba haka ba to dole kowa zai ci kiru dani ko abun nan, wani jarabawa ce daga Allah, yana iya jarraba bayin ku ji yanayin da ga sama, kuma jarabawa kullun tana iya faruwa da abun da ba ka tsammani, sai kawai abu ya faɗo ba a yi tsammani sa ba. Yanzu nan ana cikin wani irin hali, nan da wata ɗaya sai Allah ya san kuma wani hali da za a shiga, duk za ka iya samun kanka cikin wani hali wadda wata ɗaya kafin wannan halin ba a taɓa tsammanin haka zai faru ba, kai sati kafin faruwar wani abu za ka ga mutum baya cikin tunanin haka zai faru. In an ce maka za a yi kaza a rayuwa to sai ka ɗauka za ka iya yin musu, amma in abun ya faru ne sai ka tabbata cewa eh ashe da gaske zai iya faruwa. To don haka haka rayuwa take, haka Allah subhanahu wataala ke gudanar da abubuwansa, haka kuma yake gudanar da rayuwar bayinsa yadda da dama. To amma idan abu ya faru na daɗi ko rashin daɗi ko na wani bala'i ko wata bala'i ko wata fitina ko wata jarrabawa, to bayi ana so su koma ga Allah ta hanyar istighfari da tuba da riƙe addinin Allah subhanahu wataala, haka ake so a riƙe Allah subhanahu wataala. Shi shine Allah ya tunatar da mu akan wannan, domin yawanci duk abin da zai faru ko wata cikina da za ta faɗo a tsakanin jama'a sukan faɗo ne mafi yawa sakamakon yawan saƙo da mutane suke yi, sakamakon sake Allah da mutane suke yi, sakamakon ɓarna da mafi yawan mutane suke yi, sakamakon haka ne yawanci idan Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi sai ya jarrabi mutane da abin da ba sa tsammani. ذاك الله سبحانه وتعالى يكفى أشنو لنا آيوين على القرآن سون دام غني إن شاء الله تعالى آيو سورة الزمر مسمى آية تهم سن دعوكو أشنو سورة الزمر إن الله سبحانه وتعالى ليا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
نعم. Allah subhanahu wa ta'ala yace kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim, kaga ya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ila bayina kaga ya musu kace ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim, ya ku bayin Allah, bayina inji Allah subhanahu wa ta'ala, wadanda suke asrafu ala anfusihim sun wuce gona da iri wajen mu'amala da harkar sabon Allah, sun wuce gona da iri, sun yi abun da ba daidai ba. Asrafu ala anfusihim, sun yi abun da ba daidai ba, sun wuce gona da iri, sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala, sun yi abun da yake bai kamata a ce an yi a haƙƙin Allah ba, sun wuce nan. Wasu ma shirka suke hada Allah da wani subhanahu wa ta'ala mafi girman zunubi. Wasu sabon Allah suka yi ta hanyar bin miyagun ayyuka, suna bin miyagun ayyuka, suna aiwatar da su, suna aikata su, ta haka suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasu kuma sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar dukkan abun da ya hana ba su damu da a ce sun aikata ba. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala duka gaba daya sai ya hada. Domin waɗannan abubuwa na sabon Allah subhanahu wa ta'ala suna iya kai ga mutane su samu kansu cikin damuwa, su samu kansu cikin hatsari, su samu kansu cikin rikici, su samu kansu cikin talauci, su samu kansu cikin rashin lafiya kala-kala, su samu kansu cikin karyewar tattalin arziki, su samu kansu cikin cututtuka da ba za a kasa gane magungunansu. Duk wani sakamakon sabon Allah subhanahu wataala, idan suka yi haka har bala'i kala-kala ya zo har suka rasa inda za su sa kansu, to Allah subhanahu wa ta'ala ce duk da haka duk da sabon Allah subhanahu wa ta'ala da suke yi da kuma irin bala'in da suka samu kansu a ciki sakamakon sabonsu ga Allah subhanahu wa ta'ala da suke hanya da kuma shirka, Allah ce la taqnatu min rahmatillah, kar ku shiga tsammani daga rahmar Allah, kar ku shiga tsammani daga rahmar Allah. Duk halin da ake ciki da duk damuwar da ake ciki, Allah ce la taqnatu min rahmatillah, kar ku cire tsammani daga rahmar Allah, duk da cewa kun yi zunubi, kun saba wa Allah, har Allah har kuka jawo bala'i wa kanku da kanku, Allah yake ce muku abun ya same ku, amma duk da haka in abun ya faru to nan kuma la taqnatu min rahmatillah, kar ku cire tsammani daga rahmar Allah. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a, lallai Allah yana gafarta zunubai jami'an gaba daya zunubai Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta su. Duk wani zunubi Allah na iya yafe shi. Mutum ya mutu yana shirka shi ne bala'i, ba ko shirka mutum yake yi in ya tuba a duniya Allah yana yafe masa. Duk girman zunubi in mutum ya tuba tsakanin ka da Allah, Allah yana yafe masa. Amma idan mutum ya haƙƙin wani ya yi, in zunubi ne na haƙƙin wani, wannan sai in wancan din ne ya yi, wancan haƙƙin wani ne. Sai ka idan aka duba abuna al-iqla ani zam an-nadr an-niyya ala ashr al-awda ila zam, malamai da faɗi sharuɗan tuba, mutum ya yanke cewa tabbas ya yanke daga wannan zunubin da ya gane cewa zunubi ne, sannan yana mai nadaman abun da ya aiwatar a baya na wannan zunubi, sannan ya yi niyyan ba zai sake wannan zunubin ba matsawar rayuwarsa, wannan haƙƙin mutum da Allah idan ya zama yana zunubi kenan. Amma idan akwai haƙƙin adami, wato haƙƙin wani, to sai ya yi tabbatar ya mai da raddul mazalim, sai ya ɗau haƙƙoƙin ya mai rome masu shi. Misali, mutum ya kwashe dukiyar wani ubangidansa a shago, kaga wannan sai ya ɗiba ya mayar da ita, ba zai ce ya tuba yayi niyan ba zai sake ba yana nadama akan abun da yayi to dukiyar ba sai dauka ne rome shi sai dauka ne rome shi amma inda haƙi ne tsakanin ka da Allah subhanahu wataala yana kan abun da Allah ya haramta yana aikata abun da Allah ya haramta to idan yayi nadama ya yanke daga zunubin yayi niyan ba zai sake yi ba shikenan Allah ya kai tuban sa amma in akwai kudin wani ko mutuncin wani ko kuma a rayuwar jinin wani da sauransu to wannan kuma sai ya mai da haƙin zuwa ga wancan sai sa rabbul mazalim a idan wato kari akan sharuɗan tuba in abun da ya shafi haƙin wani ne to mutum ya mai da wancan sai ya mai da haƙi haƙin sa Allah subhanahu wataala a shirye yake ya gafarta zanuban bayi gaba ɗaya musamman in sun bi sharuɗan a gafarta musu shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فاركوا تشيلي أماني دقى رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا للي الله سبحانه وتعالى ينا غافر تذنوبي قبات ايا دواني ذنوبي ما الله ينا إيه يافيش يافيش قبات ايا الله سبحانه وتعالى ينا غافر تذنوبي فاركوا تشيلي أماني دقى رحمة الله إنه هو الغفور الرحيم للي الله هو الغفور شيني نغفر الرحيم الله شيني نجنك ذاك الله ينا جنك ينا نغفر كامك ذنوبانك أظن كتجن كن أيكتا إن كن توبا كوما غا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ذي غفر كامك الله سبحانه وتعالى ذي غفر كامك ذي كما ياي مكو ya yafe muku zunubanku ma'ana shi Allah subhanahu wataala ne gafara ne ma'ana ne sunya sutura ne tsakanin mutum da zunubin da yayi sai zaman to an rufe zunubin mutum tamkar da ya aikata ba aka sai Allah ya yafe masa sai zaman to tamkar da ya aikata ba haka kuma Allah subhanahu wataala ne tausayin bayi ne baya sha'awan ko ya so wani daga cikin bayinsa ya shiga wutar jahannama ko ya shiga cikin bala'i haka Allah subhanahu wataala yana gafartawa shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya gaya wa mutane kofar tuba a buɗe take kofar neman gafara Allah subhanahu wataala a buɗe take Allah subhanahu wataala yana iya gafartawa bayinsa cikin sauki haka Allah subhanahu wataala ya faɗi ya kuma tabbatar yace kuma shi ne gafara din ne haka Allah subhanahu wataala ya ce ya ibadiyal ladina asrafu ko kun ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an fa innahu huwal ghafurur rahim bi ma'ana kutuba ga Allah subhanahu wataala ku karaya sai ce wa anibu ila rabbikum ku karkata ku dawo ku tattaro hankalinku ila rabbikum zuwa ga ubangijinku ku dawo a tuba ar-ruju wato shine komawa ga Allah subhanahu wataala haka nan kuma al-inaba komawa ga Allah subhanahu wataala ma'ana ku taro hankalinku ku nitsu ku karkato ku dawo ku shigo cikin hayyacinku ku koma ga Allah subhanahu wataala wa anibu ila rabbikum mana ku karkato ku dawo zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu sannan ku miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala wa aslimu lahu ku miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala iyakar miƙa wuya duk halin da yake duk bala'in da ya samu mutane duk musibar da za ta samu mutane Allah subhanahu wataala ya ce wa anibu ila rabbikum ku koma ku dawo zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu ku miƙa wuya gaba ɗaya ku tattara gaba ɗaya ku miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala abinda Allah subhanahu wataala yake so shine dawowa gare shi min kafin an ya'tiyakum al'azab tun kafin azaba ta zo muku in kuna cikin sabo ku tuba ku daina sabon Allah zai gafarta muku in kuna cikin miyagun ayyuka ku tuba ku daina miyagun ayyuka ku nemi gafarar Allah Allah zai gafarta muku domin Allah subhanahu wataala yana gafarta zunubai gaba daya kaga ku tuba ku koma ga Allah subhanahu wataala Allah zai gafarta muku in kun tuba Allah zai yafe muku. Sannan Allah yana saki cewa ku koma ku karkato ku tattaro gaba ɗaya ku koma ga Allah, ku sake duk abin da yake koma bayan Allah subhanahu wata'ala, ku rike tafarkin Allah, ku bauta masa haƙiƙanin bautawa na gaskiya, ku kaɗaita shi da bauta a sirrance da bayyane, ku yi bautar Allah haƙiƙanin bautar Allah, ku yadda da Allah haƙiƙanin yadda da Allah, sannan ku miƙa rayuwarku kacikita gaba ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala. Min kudi an yi a ce kuma da azabu sun kafin azaba ta zo muku. Azaba da za ta zo wa mutane tana iya zama nau'i daban-daban. Wata azaba ne Allah subhanahu wataala ya jarrabi mutane da cututtuka, wata azabar rashin tattalin arziki mai ƙarfi, wata azabar rashin albarkar amfanin gona, wata azabar rashin albarkar zuriya, wata azabar rashin kwanciyar hankali a ƙasa ko a gari ko a yanayi ko a duniya, wata azabar zama da kashe-kashen zubar da jina na mutane, wata azabar gabaɗe da abunan annoban bala'i ko wuta ne ko mene, duk kowane irin abu Allah yana iya jarraba bayi da shi. Shi yasa kafin jarrabawa ta zo ku farkata ku koma ga Allah, haka kuma ko da bayan jarrabawa ta zo ku faɗaka ku koma ga Allah, ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, sannan ku tattara ku karkato gabaɗe ku koma ga Allah subhanahu wata'ala. Shine wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, ku miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala, ku zamanto dukkan harkar rayuwarku ku mai da shi ga Allah subhanahu wata'ala, banda shirka, banda zaɓen wani Allah subhanahu wata'ala, banda bin hanyar da ba ta Allah ba, banda yin abun da Allah subhanahu wata'ala bai yarda ba. Wa aslimu lahu, ku miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala shi kare. Min qabli an ya'tiya kuma al'azabu thumma la tunsarun, tun kafin azaba ya zo muku sannan a wayi gari la tunsaruna, wato ba za ku samu taimako a taimaka muku ta wani bangare ba. Babu wanda zai taimake ku a lokacin da Allah ya ce zai kama ku. Waye ita ya da Allah subhanahu wata'ala? Babu wanda zai ja da Allah. Babu wanda ita ya hana Allah kama wanda yake so ya kama. Wanda idan Allah yana so ya kama ku, babu wanda zai hana shi. Idan Allah yana so ya azabtar da ku, babu wanda zai iya kauda azabar Allah daga gare ku. Idan Allah subhanahu wata'ala yana jarraban ku ko da rashin lafiya ko da wata damuwa, babu wanda zai ya kauda wannan abun daga Allah subhanahu wata'ala, abin ya hana Allah subhanahu wata'ala faruwan abu, babu wanda zai. Haka aiki ne wanda ake bukatan bayin Allah su nemi yaddar Allah da rufin asirinsa ta hanyar tuba da komawa gare shi. Shi Allah subhanahu wata'ala in ka tuba ka koma gare shi, to shi kenan ka samu sauki. Amma shi duk lokacin da mutum ya wayi gari bai tuba ga Allah subhanahu wata'ala ba, bai koma gare shi ba, sannan kuma bai ya jajirce a kan saƙonsa, to wannan duk abin da ya same shi, duk abin da ya same shi ya zo. Haka kuma in al'umma ce gaba ɗayanta, idan al'umma ta iya Allah, ta iya bin dokokin Allah, tana ta yin abu, tana ta yin sharholiya ta ke babu damuwa, to ran da Allah subhanahu wata'ala ya waiwaice ta da shi kuma kamu irin nasa, sai a nan babu wanda za ta zarta sai kanta. Domin Allah yana iya karya tattalin arzikin al'umma dalilin saɓawa Allah. Allah ya faɗi misali, wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. حبوبا الله سبحانه وتعالى كتوى وضرب الله مثلا قرية ألا ينبغ مثال القرية معنى القرية كانت آمنة وتتكفنت aminatan, amincacciyar alƙarya, babu sata, babu fashi da makami, babu zubar da jini, babu komai, da daddare a tafi lafiya har iya garin da ake so aje, da rana a tafi har iya garin da ake so aje, babu wanda yake sha'awan ya fito ya tare wani wai kun ya karɓi dukiyarsa, babu wanda yake sha'awan ya fito ya tare wani wai kun ya ci mutuncinsa, babu wanda yake sha'awan ya fito ya ci wani wai don ya dau abu ne ya taba rayuwarsa ko jininsa babu wanda yake sha'awan ya fito ya kada wani wajen ya masa barazana ya razana shi babu wannan kana aminatan mutma'inna alƙariya ta kasance amintacciya mutma'innatan cikin nutsuwa a ci abinci arha a ci abin da ake so cikin arha daga an gina gida ɗan kuɗin da bai taka karaya karyawa a sayi mashin ɗan kuɗin da bai taka karaya karyawa a sayi mota ɗin da bai taka karaya karyawa mutum ɗinka kaya manya-manya da gare da ya ciki wando da sauransu da hula duka da takalmi duka kuɗin da bai taka karaya karyawa abincin gidansa ya so su a cikin ɗan kuɗi ƙalilan kanat aminatan mutma'innatan zaga alƙariya ta kasance amintacciya mutma'innatan tana cikin nutsuwa kowa yana walwala wancan ya gaita da wancan wancan ko harka ta zumunci babu hasada babu gaba babu kiyayya babu kaushi akan juna babu hasada kanat mutma'innatan abuna kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan arziki yana zuwa wa wannan alƙariya din cikin sauƙi arziki yake zuwa mata an kasa an sayar kuma an samu riba in an yi noma albarkatun amfanin gona gashi nan ko ba taki za a samu amfanin gona kowa ya noma iya abincinsa ba matsala ko ina aka je aka abinci a gidan saboda an noma an samu saboda ka ya'ti rizquha ragadan min kulli makan ta ko ta ina kawai arzikin al'umma yana zuwa mata cikin ba ka tsammani fakata bi al'ulillah sai wannan alƙariya ta yi kuskure wannan alƙariya ta yi tsagawa wannan alƙariya ta yi girman kai wannan alƙariya ta manta Allah wannan alƙariya ta fike Allah fakata rabbi al'ulillah sai ta jijire wa ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala ta jijire wa ni'imomin Allah ta kama wasu abubuwa daban yau wannan sabo gobe wancan sabo yau wancan harka shirka yau wancan harka tsafi yau wancan abubuwa da yawa fa kafara bi an'amillah kafircewa ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ni'imta ta da su ta koma dukkan abin gaba shi ba ta koma mafi rinjayen rayuwa ɗin sabo ba mafi rinjayen rayuwa shine alheri ba don ka duba yanzu ta auna rayuwarmu a yau akwai mutane suna aikin alheri kuma ana aikin alheri amma gaskiyar magana kuma mu zama fa mafi rinjaye ya zama sabon Allah ba akwai tsoro ya misali sai inda za ka gane wannan ka yi mu'amala da mutane wasu ta shafi kuɗi a tsira lafiya nau ba abun da faru ka yi mu'amala wacce ta shafi samun wani abun duniya an yi lafiya nau ba abun da faru mafi rinjayen jama'a sai mu'amala da su ta kuɗi ba abun da ke faruwa sannan sai mu ce alheri ya rinjaye shari amma nan da ka ce mafi rinjayen jama'a in ka yi mu'amala na kuɗi akwai matsala akwai bala'i to fa akwai damuwa alƙariya ta lalace ko mafi yawa ko mafi rinjaye an lalace akwai gari mafi rinjaye a alƙariya wasu suna iya sarrafa dukiyar waɗansu ta su kawai ko da kuwa waɗancan za su yi asara su salwanta shi mutum bai damu ba inda shi zai samu kai wani ya wayi gari mutuncin wasu mutane zai iya salwantar da shi in shi zai samu abin da yake so na biyan bukata wani ya wayi gari kai jinin wasu mutane zai iya salwantar da shi ya salwantar da rayuwarsu in dai shi din zai samu biyan bukata to in al'ariya ta wayi gari haka to magana ta bashi ba abin da ba zai faru ga na bala'i shi yasa Allah subhanahu wataala ya buga wancan misali ne masalan ƙaryatin kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillah fa azaqaha Allahu libas al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un sai Allah subhanahu wataala ya dandana musu libas al-ju'i wato tufafi na yunwa wal khawf da tufafi na tsoro kuma in kiganci kawai firgice kowa in kiganci kawai kamar ya kunshi ba kamar akwai yunwa a jikinsu libasul ju'i wato liba na yunwa saboda idan mutum akwai yunwa a jikinsa yadda ka san in ya sa riga fara in kiganci za ka ce ya sa riga fara za ka ba idan akwai yunwa a jikinsa ka gani kawai da kai wannan hanya akwai matsala haka nan kawai wanda yake cikin tsoro tamkar mutum ya sa riga wani launi ne da kagai zaka ce kai wannan ya tanya wannan wannan ya yi rage shi a firgici hakan nan kai akwai matsala wannan me ya same shi ne kai ku tambaye shi wani abu to in ka duba rayuwar mu ta yau wani sai in ka gama a zaune ma kai zaka ce kai ne wannan ba za ka tambaye su ba gowa me wani irin zama suka yi ne haka mutane fa suna zaune lafiya kalau haka kawai zaka ga mutane sun fita guje haka kawai sai mutane su ta gude kuma in sha gani wannan sai muna tafiya haka kawai sai mutane suka barko a guje daga kasuwa suka barko a guje daga kasuwa titina gaba ɗaya aka fito a guje ba abun da ya faru ba kawai daga can tun daga crossing AG Alibi har nan bakin kasuwar doya wallahi gudu kawai ake ana yin yamma kuma ba abun da ya faru ba wani abu kawai yamma ake a guje kawai ana ta gudu yamma ne oho yawa fa zaqa Allahu libas al-ju'i wal khawf ba wanda ya iya cewa ne fa to saboda haka wannan kaga ashe akwai matsala yanzu in kaga mutane haka manyan majiji ta sun koko a guje za ka tambaye ne dalili kai ma karshen ta ko sai ka juye baya wanda ya hango ka shi ma ce kaf mara wani ma gudu yake eh kawai to ai ba zan tsaya ba shi ma zai juye baya to dai a guje wanda ba Allah ranwa ne shi ma ya na gudu eh kawai sai ya guje so masu gan baki ma sun fita guje kaga ba wanda zai tsaya to ashe me ya faru mutane sun shiga cikin hargowa na sakon Allah subhanahu wataala shine fa zaqa Allahu libasul ju'i wal khawf wane wajena tsoron wane sai ga wannan ya firgice yana tsoron wancan wancan ma ya firgice yana tsoron wancan rayuwa ta firgice gaba daya kowa bai aminta da kowa ba wannan tsoro din bala'i ne tsoro bala'i ne bai gari kuna tsoron juna bala'i ne sai fa zaqa Allahu libas al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un sai Allah ya ce saboda abinda suka kasance suna yi na farko sai sai Allah ya sanya musu libas al-ju'i da libas al-khawf bima kanu yasna'un sai fa don dalili ba sai kawai bima kanu yasna'un ka ba usbabiyya bi sababi ma kanu yasna'un shine min afalihim wa amalihim wa aqwalihim abun da suka kasance suna yi suna aikatawa na maganganunsu da ayyukansu da abubuwan da suke faɗa wannan ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da irin wannan yanayi kaga ashe mutane idan suka lura za a ji cewa mutane za su iya samun kansu su jarrabawa sakamakon aikinsu amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku komo ku dawo ku karkato ku dawo hankalinku ku koma zuwa ga ubangijinku mahaliccinku ayi inaba zuwa ga Allah subhanahu wataala a tuba a koma ga Allah subhanahu wataala wa aslimu lahu ku miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala iyakan miƙa wuya min qabli an ya'tiya kum al'azabu tun kafin azaba ya zo muku mana tun kafin azaba da bala'i su zo muku sun mana tun saruna sannan kuma zai zama to tun su zo muku ba za ku samu mataimaka ba babu mataimaka da za su taimake ku waye ita ya taimaki mutum idan Allah ya kama shi babu shi idan Allah ya kama jama'a babu wanda zai taimake su haka Allah subhanahu wataala ke jan hankalin mutane abu na farko mutane su dawo zuwa ga Allah subhanahu wataala abu na farko mutane su tuba daga abinda suke yi na sabo mutane su daina saba wa Allah subhanahu wataala mutane su daina abin da bai kamata ba na sabon Allah subhanahu wataala mutane su dawo zuwa ga bautar Allah subhanahu wataala su karkata su koma ga Allah subhanahu wataala su bar abin da ba daidai ba su bar abun da babu kyau su bar abun da Allah ya hana. Kuma haka ba suna sayin fishin Allah ne, amma in sun tuba inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, lalle Allah subhanahu wata'ala yana gafarta zunubai gaba ɗayan su. Allah subhanahu wata'ala yana iya gafarta su, abu ne ke sauki a gurin Allah subhanahu wata'ala ya gafarta zunubin bayi, kuma Allah yana gafarta wa in kun tuba Allah zai gafarta muku, in kun yadda da Allah, Allah subhanahu wata'ala zai yi. Shi Allah subhanahu wata'ala kofofin rahmarsa a gurin su, inna Allaha yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughargi, Allah yana karban tuban bawa matukar bawa din da yaje ga gargara ba. Inna Allaha yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam ta, inna Allaha yaqbalu tawbata ma lam taqlu ash-shamsu min maghribiha, ko kuma qala sallallahu alaihi wasallam, Allah yana karban tuba matukar rana bata fito ta yamma ba. Allah yana karban tuba matukar daya daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama guda goma da za su faru, matukar daya daga cikin su bata fara fitowa ba, Allah yana karban tuba. Allah subhanahu wataala yana yafewa bayi, kaga har a yanzu Allah cikin ikonsa babu daya daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama guda goma da za su faru har yanzu babu daya da ta bayyana, amma kananan alamomin tashin alkiyama su kan suna nan kata-kata a ko'ina, suna zamanmu, tafiyarmu, maganarmu, aikinmu, hatta duk abin da muke yawanci za ka ga akwai wata alama ta tashin alkiyama cikin kabbarwa. A yanzu wannan zaman da muke ake karatu ake ɗauka, wani yana nisan duniya yana gani, wani alama ce ta tashin alkiyama, kuma min alamati sa'a as-sughra, alama ta tashin alkiyama as-sughra. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taqarrubul aswaq taqarrubuz zaman. Idan ka duba abin da Sheikh Yusuf Buhari ya ambata a cikin littafinsa risalar da ya rubuta a sharatu sa'a, ta garuwa ta karubu zaman da ta karubu al'aswaq, shi za su ga bayanan yawanci irin waɗannan yaɗa labarai cikin ƙaramin lokaci, akwai kayan da ake so a sayar cikin ƙaramin lokaci cikin sakan ɗaya, mutum ya tura kaya daga bangon duniya ta gabar zuwa bangon duniya ta yamma, wanda yake bangon duniya ta yamma ya gani ya ga irin kayan da yake so cikin minti ɗaya, ya zaɓi wanda yake so cikin sati ɗaya, an iso masa da kayan cikin sati biyu ko kwana goma an iso masa da kayan, ko cikin wata ɗaya tak an iso masa da kayan, ko cikin ma ƙasa da haka an iso masa da kayan. To kaga irin waɗannan abubuwa duka alamomin tashin alkiyama ne, duka alamomin tashin alkiyama ne, amma as-sughra ƙananan alamomi waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa za su faru. Wanda abin da ake bukata a yanzu matukar a wannan lokacin ne, to muna da hali muna kuma da dama, har yanzu lokaci bai kure ba na tuba ga Allah subhanahu wataala da komawa gare shi. Haka abin da yake gaban mu shine tuba ga Allah subhanahu wataala, yawaita tuba da istighfari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hori al'ummarsa su yawaita istighfari, domin shi din karan kansa sallallahu alaihi wasallam yana yawaita istighfari, ai yana istighfari sau 100 ko sau 70, shi fa gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, shi ne wanda sai yazo ma ko nake bude aljannan ta kusa, shi ne wanda kasa za ta fara tsagewa don ya fara fitowa, sai kasa ta tsage don shi kafin sauran mutane su fito. Abadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai fara tsagewa ya fito kafin kasa ta fara tsagewa, kaburbura mutane suna fitowa, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cikin shi kadai a duniyan. Kaga ashe duk da wannan daraja da girma da sauransu, Allah subhanahu wata'ala yana bayyana cewa mutane su tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, su gyara ayyukansu, idan suka gyara suka karkata su dawo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, Allah zai yafe musu, Allah zai yafe zunubai, Allah zai yafe kurakurai, Allah zai yafe abun da mutane suka aikata. Sun koye yafe suka kuma tuba daga gaske suka dawo ga Allah, su dukkan damuwoyi da miyagun damuwoyi da yawancin faduwar karyewar tattalin arzikin duniya da tattalin arzikin kasashe da faduwar tattalin arzikin jama'a a abinai individual mutane ɗaiɗai ku ma'ana ɗaiɗai ku mutane karyewar tattalin arzikinsu duka gaba zai zama cikin sauƙi da ikon Allah. Dole Allah yana jarrabu kansu domin ya halicci mutane, wasu suna da fifiko wajen wadata, wasu kuma suna da karanci wajen wadata, amma dai ba za a samu karaskiya da kunci ya wuce sanin mutane a cikin rayuwa ba. za a samu sauki, za a samu nutsuwa, za a samu kwanciyar hankali. Koda babu kuɗi, babu wasu abubuwan da muke ke tunanin cewa su ne ababen rayuwa ko more rayuwa, idan Allah ya kawo nutsuwa ya saukar da rahama a rayuwa, wallahi kowa zai nutsu. Ko da za su biyu wa yana damun su ba. Allah shi ne zai sanya albarka a rayuwa sai ga kaman kowa ma ya riga ya koshi, baya bukatar wahala. Kowa sai ka samu ya samu nutsuwa baya cikin firgici. Kowa ya samu kwanciyar hankali baya cikin tsoro. Kowa ya samu waraka baya cikin cuta. Wannan Allah subhanahu wataala ke yin wannan. Kuma sauki da waraka da wadata da kwanciyar hankali gaba ɗaya hannun Allah ce. Babban abin da Allah ke bukata wurin mu kawai a tuba a koma gare shi. Harkokin mu gaba ɗaya a rayuwa suna iya samun kalubale. Za ka iya samun kalubale a gidanka, za ka iya samun kalubale a harkar dukiyarka, za ka iya samun kalubale a harkar zuriyarka, iyalanka, za ka iya samun kalubale a harkar iyalai, za ka iya samun kalubale ta ko ta ina, za ka iya samun kalubale a harkar lafiyarka. Amma duk waɗannan kalubale inda za ka samu in ka koma ga Allah subhanahu wataala, Allah yana iya kawo sauki cikin sauki. Kuma abun yana nan sai ka samu nutsuwa ta tare da kai. Rashin nutsuwa ba karamin hatsari bane a rayuwa. Za ka ce an cire nutsuwa tsakanin mutane, an kai damuwa. Kishiyar nutsuwa shine tsoro. Kishiyar nutsuwa shine tsoro. Juran da aka ce babu nutsuwa sai tsoro a cikin jama'a, to maganar mutane ba su da kyau. Zai za su iya ramewa ko me suke ci. Saboda su kawo tsoro a tsakanin su. Juran da aka ce mutum yana zaune a gidansa amma a firgice yake, babu lafiya. Duran da aka ce mutum yana zaune a kofar gidansa da shi da makwabtansa amma a firgice suke, babu kwanciyar hankali. Duran da aka ce mutane suna cikin kasuwarsu a shago suna kyan amma a firgice suke, duk lokacin da suke zaune wani abu yana iya zuwa ya firgita su, a nan zuwa akwai matsala. Lokacin da aka wayi gari, idan mutane suka shiga mota suna tafiya daga garinsu zuwa wani gari da za su je ko kasuwanci ko sada zumunta ko kuma wani aiki ko wata sana'a, in suna tafiya a firgice suke ba sa cikin nutsuwa, da duk lokacin da aka ce akwai wannan, nan ma akwai matsala. Shi yasa al-khawf kishiyarsa shine at-tumanina, nutsuwa. Kishiyar nutsuwa shine tsoro. Shi yasa idan Allah ya jarrabe ku da tsoro, shi kuma kun samu abu nan. Kishiyar cuta shine lafiya. Idan Allah ya jarrabe ku da cuta, ma'ana babu lafiya, to akwai matsala nan ma. Haka nan kishiyar talauci shine wadata. Allah jarrabi mutane da talauci babu wadata, an samu matsala nan ma. Idan ka duka waɗannan abubuwa, maganin shine a koma ga Allah subhanahu wataala, shine Allah yake faɗi a nan. A yawaita tuba, dukkan zunuban da muka yi har Allah subhanahu wataala ya kama mu sakamakon su, Allah subhanahu wataala in mun tuba mun koma gare shi zai yafe mana. Shine ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kar ku ce da malikin sai kai to mu yanzu ka abu kaza da muke yin, ai wallahi Allah ba zai yafe mana a ku faɗi. La taqnatu min rahmatillah. Ku ce tsammani daga hamar Allah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah yana gafarta dhunubai gaba daya, innahu huwa al-ghafurur rahim, lalle Allah huwa al-ghafuru shine mai gafara, ar-rahimu mai jin kai. Wa anibu ila rabbikum, ku koma ku karkata ku dawo zuwa ga ubangijinku mahaliccinku. Wa aslimu lahu, ku miƙa wuya ga Allah, min qabli an ya'tiyakum al-'adabu thumma la tunsarun, tun kafin azaba ta zo muku thumma la tunsaruna, wannan ku zama tun babu wani taimako da za ku samu. Allah subhanahu wataala ya samu gane. Allah ya gafarta mana kurakuranmu. Allah ya yafe mana zunubanmu. Allah subhanahu wataala ya karbi ayyukan mu, ya kaji ibadunmu. Wannan wata Allah subhanahu wataala rahama da gafara da yake yi yantawa daga wuta zuwa aljanna, Allah ta mu yi batu da babban rabo daga cikin haka, da mu da iyayenmu da kakanninmu da iyalanmu da zuriyarmu da uwanmu da sauran bayin Allah musulmai. Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Allah ta mu gama duniya lafiya. Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki a rayuwa. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Shugabannin mu Allah ya ba su nasara, ya ba su riko da jagoranci cikin abin da suke aiwatarwa. Duk abin da za su yi na alkhairi ya zamanto alkhairi ga rayuwar mu duniya da lahira, Allah ya ba su ikon yi. Allah kuma ya taimake su wajen aiwatarwa. Abin da za su yi ya zama ba daidai ba a rayuwar mu duniya da lahira, Allah ya sa su gane kar su aikata. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.